Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta kama motoci 15 ciki har da kirar babbar mota man diesel shaƙi da kayayyaki. Kontrolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun Udo Akane ya gabatarwa taron yan jarida ababen da sun kama.
The overall duty paid of all the arrested items is 28,889,848.78 naira. It is worrisome to note that some unpatriotic Nigerians still remain unrepentant despite the stern warning against smuggling, and even as they continue to lose. It is also disheartening to discover that some members of the public, especially our elders, do come to plead for release of impounded contraband goods.
Controller on question Udo Aka, yace kudin kayayyakin da sun kama sun kai naira miliyan 28 da 889,889 da 848 da kwabo 78. Udo Aka yace abin damuwa ne wasu ƴan Najeriya ya marasa kishin ƙasa sun kituba gayin su moga duk da gargadin da ake yi musu da dimbin hasarar da suke tafkawa. Kuma abin takeici ne wasu jama'a musamman dattawa suna zuwa su yi kamun kafa don a saki haramtaccen kayayyakin da an kama.
That based on the current fiscal policy of the federal government, no vehicle and rice is to be imported into Nigeria through the land borders again. In addition, it is injurious to health to the health of our people and to this economy. In the same vein, the ban on use is for the safety of our people and for our local tire production industries to grow.
Udo Aka yace ya kamata a bisa tsarin gwamnatin tarayya a faɗi cewa daga yanzu an hana shigowa da motocin shinkafa ta doron ƙasa saboda illar haka ga lafiyar tattalin arzikin Najeriya. Haka ma an hana shigowa da tayoyi don a kare lafiyar jama'ar mu. Kana ma'aikatun mu su ci gaba da aiki.
The reason for which we are after these people, after those who bring in on custom goods, who smuggle goods into Nigeria, it's not because we don't want to destroy anybody's business or anybody's family. It's because what they are doing is injurious to our government, is injurious to the economy, and even to our people.
Harwayo controller Udo Aka yace dalilin da yasa suke kama masu smuggle, masu shigowa da kayayyaki a cikin Nigeria ba tare da biyan kuɗin fito ba, ba don wai suna son su lalatawa wasu harkokin su bane ko iyalan su, don kawai abinda suke yi yana da illa ga gwamnatin mu, yana da illa ga tattalin arzikin mu, yana da illa ga jama'ar mu.
Let me quickly use this forum to sound a warning to all those who are still trapped in illicit business of smuggling to change from this obnoxious business which is detrimental to the nation's economy and to the lives of our people. I am once again using this opportunity to appeal to members of the public with information about smugglers, their collaborators and agents.
Yace bari yayi wani gargadi ga masu smuggle da su bar wannan abu da ke lalata tattalin arzikin mu da rayuwar jama'ar mu. Ba su labarin masu smuggle, masu hada baki da su da wakilan su. Ababen da an kama dai sun hada da dilolin Atamfa, da dilolin Gwanjo-Gwanjo, da buhuhuwan shinkafa, tayoyin mota, rim-rim na mota, katon-katon na taliya da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.